Sauti daga Arewa Play.com.
Bravo Master
Salim Smart Aliji Tani Nzaki Umaka Yanda na zanni talauci aka ban so in ga fushinki ke warki ba zan jure ba to mi aiki da azanci kin ga ina kaunarki ni ba zan so ki guje min ba hey na dan ta na kuda na a jikina na gane cewa soyayya ba ƙarya ce ba in ke kin yi nesa da ni zai zo kusar ni rashin ki ba zai min dadi ba dan ban saba ba I miss you baby na ke warki
sauti daga Arewa
ne san samu gaba ke kuma baki gane haka ba dawo dawo yar baba ciwon su bai warke ba soyayyar ba ta kare ba ko in ce ba a fara ba I love you
I miss you ne dawo 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 dawo
sauti daga
Zan so ki kyale komai ki mantawa ki bar batun fadan nan ni shiryawa aka san fahimta ne ke giftawa har yau ina san ki ba zan daina ba I miss you
Prince of the Mix.